kasan yanzu ba ruwa na da kowa wallahi ba ruwa na da kowa ko ka yabe ni ko ka ce mun ina da kirki ko ka ce ba ni da kirki can ta matse maka a karkashin matse matsinka
na zama mai sana'a musa duka wani shirin banza mu rugu za mu kaho ka taho kawai busa ci gaba da makidin nan cin dissa zaka hau ko a hau maka gabi ko abu maka baka san yin sadaka baba kan kaje cilin ka leka maka suna cikin magana ta sai gani wanda na wane kawai bani suna kira gani in ba arewa ba ina sani ina da bat my sin da gutu my sin in cinye kick din bar ice the love the fact that I'm fresh and clean and the way that I am just doing my thing
sugar
yeah
sugar
yeah
sugar
yeah I stand kaman gini daga Senegal Mali muje gini all the girls on the ground the cousin bini then samanta ma akwai tini so stack the funds back and run tonight we gonna turn it up to maximum they always run cause they don't know what we on
Laba Norris.